Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakken labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Mukiri. An gano gawarwakin akalla mutane 15 yayin da ba a san inda wasu mutane sama da 100 suke ba a jiya Asabar a wata gagarumar zaizayen ƙasa bisa wani tsauni da rufe ƙauyen Zino a lardin Shuwan na ƙasar China a cewar hukumomin ƙasar. Ramar hukumar yankin ta fitar da wata sanarwa da ke cewa ana gudanar da ayyukan ceto a wannan babban bala'i na zaizayen ƙasa bayan da tarkace da zaizayen ƙasar ya janyo ya rufe gidaje sama da 60. Jama'ai sun ce sama da mutane 3,000 ne suke ayyukan ceto da suka hada da 'yan sanda da sojoji da kuma fararen hula a kokarin gano inda mutane suka shiga, kuma ana aiki gadan-gadan wurin neman mutane karkashin buraguzan don ceto su. Ma'aikatar ceton da mazauna yankin sun yi amfani da igiyoyi a kokarin janye wani makekin dutse yayin da ake amfani da karnuka da wasu na'urori domin sunsuno inda mutane suka a karkashin duwatsu. Hukumomi sun ce ruwan sama ne ya janyo wannan zaizayen ƙasar, kuma ya janyo tarkace na laka da duwatsu wanda ya datse wani wuri mai tsawon kilomita 2 na wani kogi, kuma da wani bangaren wata babbar hanya mai tsawon kilomita 1.6 a cewar jami'an yankin. Majalisar Dokoki a Burtaniya tana gudanar da bincike akan wani kutse mai jurewa da ake yi wa masu amfani da dandalin email ɗinta a jiya Asabar. Jami'an majalisar sun ce akwai alamar shirya kai harin kutse akan wanda aka ga yana amfani da lambobi sirrin shiga dandalin email ɗin mai rauni. A kokarin fadakarwa, an dakatar da dandalin email na wakilan majalisar dokokin masu rauni a cewar wata sanarwa da majalisar wakilan kasar ta fitar. Jami'an majalisar suka ce da sanyin safiyar yau suka gano wani ayyukan da ba sabon ba da kuma shaida da ke tabbatar da cewa ana yunkurin shirya wani kutse akan na'urorin su a cewar wani sakon email ɗin da aka aika wa wakilan majalisa waɗanda wannan abu ya shafa. A wani bincike da muke gudanarwa mun gano masu kutse suna kokarin kai harin kutse mai jurewa a duk masu amfani wato da dandalin majalisar don gano lambobinsu na sirri wanda ya yi rauni da su masu kutse za su iya ganewa. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Saudi Arabia sun ce sun yi ƙoƙarin wargaza wani shirin kai hari da ke auna babban masallacin Ka'aba a lokacin da musulmi ke shirin bukukuwar sallah ƙarama. Wani mutumin da ke niyyar kai wannan harin a ɗakin Allah mai tsarki ya tarwatsa kansa a cikin Makka a lokacin wata musayar wuta da 'yan sanda a cewar ministan harkokin cikin gidan Saudiya. An kama mutane 5 ciki har da wata mace a wasu samame da 'yan sanda suka kai a wasu wurare cikin Makka da kuma yankin bakin tekun Bahar Maliya da ke Jidda. Mutane 5 da aka kama ana sa ran suna cikin kungiyar 'yan bindigan, sai dai babu wata kalma da ke nuna kungiyar da shi wannan dan kunar bakin wake da ya tarwatsa kansa a ranar Juma'a yake alaka da ita. Hukumomin Saudiya sun daina kiran sunan kungiyar ISIS a matsayin mai shirya mata ta'addanci, sai dai ita ISIS din tana da wata dadaddiyar kiyayya da masarautar Saudiya. Kakakin ma'aikatan harkokin wajen Saudiya Major General Mansour Al-Turki ya shaidawa talbijin kasar ta Al-Arabiya Television cewa lamarin da ya faru a Makka ba shine yunkurin harin ta'addanci na farko da jami'an kasar suka yi kokarin hanawa a cikin wannan lokaci ba. amma dai suna kyautatun wannan shine zai zama na ƙarshe musamman ma ga babban ɗakin ko kuma babban masallacin Harami. Rundunar sojojin Isra'ila ta kaddamar da wani hari ta sama a Siriya biyo bayan wata batakashi da aka yi da makamai a wannan kasar da yake daidaita a cikin wato a cikin yankin Golan Heights a jiya Asabar a cewar jami'an Isra'ila. Wani kakakin sojojin Isra'ila ya ce wannan farmaki ta sama ya auna tankokin yakin gwamnatin Siriya guda biyu a yankin arewacin Golan Heights. Kakakin ya kuma ce Isra'ila ta nuna kin amincewarta da yarjejeniyar kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya na tsagaita wuta a na 1974 tsakanin kasashen biyu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai a gyara zama domin gajin mai alanan da shiri na musamman domin yau take sallah.
Masu sauraro, yau fa take sallah. Assalamu alaikum kuma barkamu da ganin wannan rana ta karamar sallah. Jummai Alice daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da gaishen sallah daga ƴan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka albakacin wannan rana ta sallah. Zauren namu ya cika makil, a saboda haka za mu fara karɓar gaisuwa daga jihar West Virginia mu gangara har zuwa Austin jihar Texas.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ni ce Hajji Amore nan West Virginia. Allah ya ji kamshi mahaifin namu Professor Muhammad Baninus da ita mahaifiyar tamu Hajiya Hawwau. Allah ya sa suna rahama baki daya da sauran iyaye da kakanni. Allah ya sa duk suna rahama, ya hada fuskokin aljanna, ya sa aljanna ne makoman su. Mola Allah ya kyautata mu in tazo. Allah ya karbi ibadunmu, Allah ya karbi ibadunmu, ya saka babba muka, ya sa mun dace, Allah ya sa mun dace. Ga gaisuwa nan na Uncle Stina da Auntie Stina, Alhaji Aminu a Ghana, Dr. Maye a Ghana, Hajiya Baby, Hajiya Sauda, Hajiya Shatu, Kandan Mai Yahana, Hajiya Aisha, Hajiya Diyan Makantudu. Ga gaisuwan ku nan na sallah. Ga gaisuwa na sister Tina da brother Tina kuma. Ga gaisuwa na Hajiya Yahana da iyalanta a Togo. Ga gaisuwa na Hajiya Turai da iyalanta a Zaria. Ga gaisuwa nan na Antilarai a Ghana. Ga gaisuwa nan na Baby da iyalanta ita ma a Ghana. Ga gaisuwa nan na Hajiya Fati da iyalanta a Kaduna. Ga gaisuwa nan na Aunty Ruki. Ga gaisuwa na Ibrahim Muhammad Jega da iyalan shi. Ga gaisuwa nan kuma na baban gida da iyalan shi. Ga gaisuwa nan na Alhaji Musa Jega a Jidda, Saudi Arabia. Ga gaisuwa na Alhaji Bashir da Hajiya Samira a Kano, Gwammaja ta Wayan Gida. Ga gaisuwa na Hajiya Halima da Alhaji Sani a can, na gaishe su, Allah ya ƙara lafiya da iyalan shi. Dan Liti, ga gaisuwanka da iyalanka da iyayen nan namu, ka kai gaisuwa na na sallah. Da gaisuwa na Alhaji Muhammadu da iyalan Alhaji Rabi'u Marigahi. labai zuwa nan an kudina Mala Abdul Jabbar a Kuforidu ya gana anti Zakiya mai wake da mijinta Alhaji Maruga gaisuwanku ku kai gaisuwa na zuwa ga ita uwar tamu Hajji Hausatu mai wake sauran ƴan uwa da wanda na ambata da wanda ban ambata ba duka ga gaisuwanku Allah ya karba mana ya karbi ibadan mu ya maimaita mana ya nuna mana badin badin badada ajajin mai da abokan aiki Allah ya saka da alheri gana ku gaisuwa assalamu alaikum
dan gode Allah ya maimaita mana ko
amin amin
assalamu alaikum sunana Aishatu Mimu Adamu na gudu daga Maryland USA na aiko da gaisuwa zuwa ga iyayena da ƴan uwana a gidan Alhaji na gudu bakin ruwa Kano ina fatan ku yi sallah lafiya ina gaida Alhaji Badamasi da Alhaji Mutari da Alhaji Kicchani ina kuma gaida Hajiya Magajiya Hajiya Nabiyo Alfindike ina gaida Alhaji Mutari Hashim Asanka da iyalinsa ina gaida Hajiya Saratu Muktar Asharada ina gaida Dr. Kabir Yusuf Alfindike da iyalinsa barkan ku da sallah barka da sallah Alhaji Mansur a Jambalo da iyalinsa ina gaida kawata Ladidi Abdullahi da ya'yanta a Zaria ina gaida Isiyaku Baba da iyalinsa a Kano barka da sallah Alhaji Garba a Kaduna ina gaida Aisha Balarabe da Halima Mahadi a Kano ina gaida Sharif Abdul Karim da Ahmed Taylor a Fage ina gaida barista MB Shehu da barista Ismail Abdul Aziz a Kano ina gaida Facebook friends dina dukkanku ina gaishe ku barkanku da sallah ina gaida dukkan mutane bakin ruwa barkanku da sallah assalamu alaikum
to Allah ya maimaita mana ko
amin nagode nagode
assalamu alaikum ni ce Duduwa mai sule kurugo daga Austin Texas da fatan duk mun yi sallah lafiya alhamdulillah Allah ya maimaita mana amin da farko ina gaida sarkin bade da iyalinsa ina gaida baba Alhaji Garba da baba mai karatu da baba Akalle da kuma ina gaida Yamai Umar da Bultu baballe ya alƙali da duk iyalinsa da fatan sun yi sallah lafiya ina gaida Kanna da Garba da Mamuda da Ajiya da Awwalu da Alaska Sharif da Aliko da kuma Alhaji Isa da Alhaji Musa da Maina Batir da matansa iyanna da Tarima da kuma iyalinsa duk sun yi sallah lafiya ina gaida kuma Yabuwa da Umaru da Musale da matansa da duk yaransu da fatan sun yi sallah lafiya ina gaida Rima Yalo da Sani Zanko da ƙawayena Maimuna da Salamatu da Asma'u Sanda da Umba da dai sauran ƙawayena Ruqayya Laraba da Amina Ciroma ina kuma gaida baba Iyalle ya budu iya gana da Iyalle Karama ina gaida mai suna ta Fatiman Gashuwa da Fatima Maiduguri da kuma Fatima ta Jakusko ina gaida Gogo da sauran yara ina gaida Magira Hacca Ladidi Amina da Gamandi da Iyannan da fatan duk sun yi sallah lafiya ina gaida ƴan class namu na 1981 GSS Patisku duk tare da iyalinsu fatan sun yi sallah lafiya sauran da wanda ya ji sunan shi da wanda bai ji ba da fatan duk an yi sallah lafiya ina gaida mutanen gashuwa gaba daya assalamu alaikum ni ce Duduwa Allah maimaita mana na faɗi amin summa amin
to Allah ya maimaita ku mun gode
amin na gode yau
Nigeria.
Wannan gaishe-gaishe na sallah suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu za mu karɓi gaisuwa ne daga jihar New Jersey zuwa birnin Seattle jihar Washington kai har zuwa birnin Bismarck a can jihar North Dakota. Malamai gare ku.
Assalamu alaikum. Da fatar an yi azumi lahiya. Mai magana shine Malam Zubair Yusuf, limamin masallaci Society of Southern Jersey a Berlin, New Jersey. Allah ya karba mana azuminmu da salloli da aka yi, Allah ya kai mu nabadi. Barka da sallah zuwa ga Malam Sufyan a Hausa Layi a Lodi a Papa a Lagos, Nigeria. Ina kuma gaida dukkan almajiranka da malluma na makarantar Sheikh Usman Dan Fodiyo a Hausa Layi, sa'irin nan kuma ina Muhammadu da Abubakar Anani, ƴaƴan Malam Sufyan da iyalansu dukkanku barka da sallah. Allah ya karba, Allah ya maimaita mana. Ina Usman Muhammad, ina mai jama'a da Hajiya Nafisa dukkansu a Lagos, da fatan kun sallah lami lafiya. Sai kuma zuwa kasar Ghana a Accra, zan isar da gaisuwan barka da sallah zuwa ga Malam Abdul Karim Taylor, Hajiya Juwaira Dan Jumma, Hajiya Habiba Hajiya Kubra, Maryam Mustafa Ibrahim Kudan Zuma da kuma dukkaninku a Accra, Ghana, barka da sallah. A ƙarshe kuma barka da sallah a madadin Alhaji Hussein Suleimana na New Jersey zuwa ga dukkan musulmin Kowloon a Accra, Kuhuta, lafiya. Barkan mu da sallah, Allah ya maimaita mana. Assalamu alaikum.
To Allah ya maimaita mana ko?
Assalamu alaikum. To ni ne Mimi Saidi Jibai, New Jersey, USA. To muna gode mu Allah ya gwada mu wanga azumi. Allah ya maimaita, Allah ya karba duka azumin mu. To ina gaishe duka family na Ghana zuwa Yamai. Ghana su anti zuwa uncle Idi a Yamai kuma Papa Saini Jibai, Mama Saini Jibai, Uncle Samari, Tonton Yamaize, Tonton Hamidu Garba, ina gaishe su, ina musu barka da sallah. To Allah ya gwada mu next year kuma mu yi azumi da lafiya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Ni ne Sule Ibrahim ne daga jihar Washington. Nake miki gaisuwa barka da sallah ga mahaifiyata Hajiya Aishatu Ubale a Kano, mazauna da Sadiya, Moda, Jamila da Hadiza. Ina miƙa gaisuwa na ga ɗaliban Shababul Murattal Qur'an Tudun Nufawa a Kano da shugaban makarantar Malam Karibu. Ina kuma yi musu gaisuwan ta'aziyar rasuwan Alhaji Nazifi Gwammaja, ladanin masallacin. Allah ya ji kansa, Allah kuma ya sa dafarta musu, Allah ya sa kuma kowa ya yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ce Laila Muhammadu Gidado, wacce wasu sun fi sani na da Laila Muhammadu Belli. Ina miƙa gaisuwa na zuwa ga mutanen Najeriya, abin ne kama LA Makano, Lagos, Abuja. Ina kuma miƙa gaisuwa na zuwa ga mutanen Kwatano, Sarkin Zangon Kwatano, Ahmadu ne iyali. Ina miƙa gaisuwa na zuwa gare ku. Sa'annan kuma ina gaida mutanen Lume, Zangon Lume, da su kuma sarkin su yaya Mahmud na biyu. Sa'annan ina gaida ƴan uwa daga Ghana ga baki ɗaya. Kuma dai ina gaida jama'an America ga baki ɗaya, abin da ya kama Zangon Lume America da kuma ƙungiyan su Dubaba, ƙungiyan Fulani. To da fatan an sha ruwa lafiya, Allah maimaita mana da rai da lafiya. Sarkin su Dubaba, Alhaji Abba Cina, Sankare Bari, ina gaishe ka, ina gaida ƴan uwa duka gabaki daya. Allah maimaita mana ya kai mu sabon shekara, ya kawo mana kwanciyar hankali gaba dayan duniya. Ni ce ƴar uwarku Laila Muhammadu Kidado, wacce take zaune a birnin New Jersey daga America. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina gaida ƴan uwana na zumuncin zangon lume wanda yaya Nuru Belli ya kafa. Allah Ubangiji ya ƙara masa daraja, dandali ne na zumunci na ƙaunan juna. To ina fata mun sha ruwa lafiya.
Assalamu alaikum masu sauraron mu. Sunana Alhaji Garba Suleiman Krako, samuna ke daga nan birnin Boston a Massachusetts, America. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga mai martaba sarkin samuna ka Alhaji Musa Sani Muhammadu. Sannan ina miƙa gaisuwa na ga sarkin Lere da magatakardansa Aminu da Malam Abubakar Dambo ya Haya Suleiman da bawa lawar Lere. Malam Rabi'u Headmaster a samuna ka dan yaro Tsamiya sai a Kunu dan yaro na Manti. Dan baba mai shayi samuna ka Tike da OA dukkansu a samuna ka Lawandu da Jango a Tasha. Abdulrazak Bayarbe Yakini Bello Togi, Baba Ami Azad, Aninsani Lawanta, Abdulsalam Magaga dan Bala da Muhammad. Ina miƙa gaisuwa na ga turakin samuna ka Alhaji Ado Yango, Musa mai kantin sauki samuna ka da ɗawo yaro mai gyaran agogo Ibrahim Yahaya Lope, Salahu Suleiman na Shere. Ina miƙa musu gaisuwan wannan sallah tare da kuma Hassan da Husainun Baba Illi, Alhassan Audul Chifa da Sunusi Brown, Alhaji Ahmadu Zaki, Alhaji Ya'u Hassan mai Rake, Alhaji Halidu Dan Aba da Garba na Shere an Gombawa da Dan Azumi Sarki samuna ka Hakimin Abadawa. Ina fatan sun yi sallah lafiya. A zariya ina miƙa gaisuwa na ga mai martaba sarkin Zazzau Dr. Shehu Idris da fatan ya yi sallah lafiya. Professor Ango Abdullahi da Dr. Alhatu Sarki Tafida, Alhaji Muhammadu Jibo Kwango a Tudun Wada Zariya, Dr. Bello Salanken Zazzau Hakimin Tudun Wada Dan Gajeren Kaki Afirka kayi naka kayi na Rago da Garba Umar Naitar Tudun Wada Zariya da Aminunsa na Nana, Malam Umar Driving Ambulance Kofin Gayan Zariya da Malam Ibrahim. A ƙaura ina gaida madarnin Zazzau Alhaji Ahmadu Rufa'i Baitul Mali da fatan Allah ya ƙara mai lafiya. Haruna Baban da Dan Mai Kunu a ƴan katako Sabon Gari Zariya, Malam Usman Baban Tine Limamin Rufanari na Kaduna, Musa Naira a Usasa, Kabir Aliyu Mai Rinjaye a Tukurtukur, Aliyu Lawal Tabako da Aminunsa Muhammad Harande da fatan sun yi sallah lafiya. Yayan Salisu a Tudun Wada Zariya, Alhaji Iro Danja, Alhaji Magaji Danja Managa International da Professor Kabiru Danja duk da fatan sun yi lafiya, sallah lafiya. A Kaduna na miƙa gaisuwar sallah na ga His Excellency Nasiru Yan Rufa'i da fatan ya yi sallah lafiya da Alhaji Jafaru Makarfi, Alhaji Idris Buba Marwa, Hajiya Uwani Ibrahim Suleiman Aliyu Abdullahi Makarfi Zab, Muhammadu Sani Dan Haji Shehu Isa Samunaka. Sai kuma ina miƙa gaisuwar sallah na ga Hajiya Habiba da Hadiza, matan marigayi His Excellency Gwamnan Kaduna Dabalire, Alhaji Kasumi Yaro Karambana da fatan Allah Ubangiji ya ƙara masa lafiya da Alhaji Aminu Akuri Bambale. Sannan kuma a Abuja ina gaida General Abdulrahman Bello Dambazau da fatan sun yi sallah lafiya. Allah Ubangiji ya nuna mana na baɗin baɗaɗa. Na gode. Ku huta lafiya. Wanda ban samu na gaishe su ba, ku yi haƙuri. Allah ya nuna mana wani lokaci.
Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da waɗannan gaishe-gaishe na sallah. To yara manyan gobe ma babarsu a baya ba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ce Aisha daga Seattle, Washington. Ina so na yi gaisuwar barka da sallah ga hajiyar mazauna anti bikin sharada da family din mamana da babana. Ina musu barka da sallah. Allah ya sa an yi sallah lafiya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Umar daga Seattle, Washington. Ina so na yi gaisuwar barka da sallah ga hajiyar mazauna Aliyu da anti hajiyar nan da kuma anti Bilki Hajja Fati da kuma Abba da Asharada. Allah ya yi sallah lafiya.
To amin Allah maimaita ko?
Yara annana haba yara manyan gobe yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shin yara
to kashin gashi gashin sallah kashi na farko kenan daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai kuma shirin mu na hantsi dan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah daga ƴan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. A ci gaba da yin shagulgulan sallah lafiya.
Kubi malaman makaranta, ƴan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau. Kulura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so ɗan yara manyan gobe abba yara Allah nana ɗan yara manyan gobe ɗan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so ɗan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kai jiya mai amfani kai ce gaba mai amfani fasai inganci mai kyau har fasan aiki mai kyau kun girma idan kun yarda ɗan yara manyan gobe haba yara Allah nana ɗan yara Allah nana haba yara manyan gobe ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so ɗan yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah nana haba yara manyan gobe to yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kai ɗan yara manyan gobe haba yara Allah nana da yara manyan gobe haba yara Allah nana ɗan yara manyan gobe kwasan aiki mai kyau kusare da inganci din kusare da girma mai kyau kusare da halin kirki yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so yara manyan gobe
masauraro abinda ya sauka kenan a cikin shirinmu na musamman a wannan hantsi sai kuma can anjima za ku ji sauran abokanan aikin mu dauke da wasu kayatattun shirye-shiryen yanzu madadin abokan aiki na waɗanda kuka saurara da ma waɗanda ba ku ji ba anan ni Nazir Ahmad Hausawa zan yi sallama da ku da fatan za a ci gaba da shagulgulan sallah lafiya